This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ake saurare a daidan wannan lokaci daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub muke rine tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a, 20 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji ci gaba da tattaunawa da muka yi da Dr. Abdul Rauf, tsohon shugaban hukumar bada lasi na magunguna a kasar Ghana, kuma shugaba na wata cibiyar masana harkar kiwon lafiya ta Healthcare International, wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. Yau ma kamar kowanne ranar Juma'a, kofa buɗe take, ku kira ku bayyana muna wato ra'ayinku ko kuma ku tofa albarkacin bakinku a wannan shiri. Kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. Kamar kowanne ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin tubalin tsaro na Hassan Maina Kaina, wanda a yau shirin zai duba batun wasu 'yan ta'adda bisa babura da dama da suka afkawa sansanin askarawan garde Republican da ke garin Ikwani a kan iyakar wato kasar Niger da Mali kenan, cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa. To amma kafin nan, ga Murtala da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga kuma labaran duniyar. Rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce Isra'ila da Lebanon sun yi musayar kai hare-hare ta sama akan iyakar arewacin Isra'ila a yau Juma'a, a wani musayar wuta mafi muni tun bayan barkewar rikici a Gaza sama da watanni 11 da suka gabata. Kafafen yaɗa labarai Isra'ila sun ruwaito cewa Lebanon ta harba rukoki 150 a arewacin Isra'ila da sanyin safiyar yau Juma'a. Kodayake jami'ai sun ce ba a sami rahoton wani rauni ba, a yayin da kuma aka kakkaɓo rokoki da dama. Jaridar Times ta Isra'ila ta rawaito cewa sojojin Isra'ila sun fadawa fararen hula cewa su takaita zirga-zirgarsu a wajen gidajensu kuma su guji shiga taruka. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Lebanon a yau Juma'a sun ba da rahoton wani sabon harin da Isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya, wanda ya biyo bayan wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a yammacin jiya Alhamis. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa a jiya Juma'a cewa kungiyar tarayyar Turai na shirin baiwa kasar Ukraine rancen kuɗi dala biliyan 39 domin taimakawa kasar sake gina tattalin arzikinta da kuma makamashinta waɗanda Rasha ta wargaza. Von der Leyen ta ba da sanarwar ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Kiev tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Lamunin na dala biliyan 39 na cikin shirin lamuni na dala biliyan 50 ta hanyar amfani da kadarorin Rasha da aka kwace, kamar yadda kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu suka cimma matsaya a yayin wani taro a watan Yuni. Kungiyar ta EU ta kwace kadarorin Rasha na kusan dala biliyan 235. Hukumar tarayyar Turai wadda reshe ce nazartarwa na kungiyar ta EU ta rataba hannu kan lamunin na dala biliyan 39, amma har yanzu tilas ne a amince da shi a akasarin kasashe membobin kungiyar. Zelensky ya ce amfanin farko da Ukraine za ta yi da kudaden na tarayyar Turai shi ne samar da makamashin da aka lalata sosai kafin shigowar hunturu. Wani sabon fada ya barke yau Juma'a tsakanin dakarun neman yanci na Isra'ila da ke samun goyon bayan Amurka da kuma dakarun gwamnatin Syria da Iran ke goyon baya a lardin Deir ez-Zor da ke gabashin kasar, kamar yadda majiyoyin yaɗa labaran kasar suka ruwaito. An fara gwamza fadan ne lokacin da dakarun gwamnatin Syria da abokan kawancinsu mayakan sa kai suka kaddamar da hare-haren rokoki a kan wasu wurare na dakarun SDF a lardin da ke fama da rikici, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syria mai shalkwata a Birtaniya. Wani mazaunin yankin ya shaidawa muryar Amurka cewa mayakan SDF sun maida martani ta hanyar yin lugudan wuta kan wuraren da aka cillo rokokin ta hanyar amfani da gurnati da kuma kananan makamai. Majiyar wadda ta bukaci ya saka sunanta saboda dalilai na tsaro ta ce mayakan na SDF da dama sun sami raunuka a arangamar, sai dai kungiyar ta kare haƙƙin jama'a ta Syria ta ce babu wani rahoto da aka tabbatar na cewa an sami asarar rayuka daga kowane bangare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugabannin kasashen duniya sun hallara domin taron su na shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da za a fara a ranar Lahadi. Kuma batutuwan yankin Gaza da Sudan da Ukraine ne za su kasance a sahun gaba. Babban taron na Majalisar Dinkin Duniya na bana zai mai da hankali kan wani mummunan yanayi a duniya, a cewar Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts, not least in Ukraine.
Yace muna ganin rarrabuwar kawuna tsakanin yankuna daban-daban na duniya da rikice-rikice da aka kasa shawo kansu musamman a Ukraine da Gaza da Sudan da sauransu. Yakin Gaza na gab da cika shekara guda inda aka kashe Falastinawa sama da 41,000 yayin da mutane 100 da aka yi garkuwa da su daga Isra'ila har yanzu suke a hannun Hamas. Sai dai da wuya a sami wani ci gaba a tattaunawar tsagaita bude wuta a taron na Majalisar Dinkin Duniya. Ko shakka babu Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas za su mai da hankali kan yakin a jawaban da za su gabatar a zauren majalisar a ranar Alhamis. Mahukunta sun ce an harbe wani alkali a wata karamar kotu dake gundumar Kentucky a cikin zauren kotun dake yankin. Ana tuhumar wani jami'in 'yan sandan yankin da laifin kisan kai. Gwamnan ya ce an harbe alkalin har lahira a jiya Alhamis a cikin ofishinsa. 'Yan sanda sun ce jami'in dan sandan ya bude wuta ne bayan wata gardama da ta barke. 'Yan sandan jihar sun ce an yi wa alkalin gundumar Kevin Mullins harbin bindiga da dama a jikinsa a harin, kuma nan take ya mutu a wurin. An kai jami'in 'yan sandan na gundumar Lesser Sean M. Staines a gidan kaso kai tsaye daga wurin da lamarin ya auku. Babu tabbacin ko Staines yana da lauya mai kare shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, mun fara tattaunawa da Dr. Abdulrauf, wato tsohon shugaban hukumar bada lasi na magunguna a Ghana, kuma shugaban wata cibiyar masana harkar kiwon lafiya ta Healthcare International, wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. To bari mu ji bayani daga bakinka game da damuwar da mutane ke da ita cewa ba kowane magunguna suke samu a ƙarƙashin inshorar kiwon lafiya ba idan suka je asibiti sai dai su je su saya. To ko hakan kuma yana kawo musu damuwa maimakon wato ya kawo musu sauki a rayuwarsu.
Alhamdulillah, zancen da nake faɗi wani shekarun da ya wuce haka ne, amma baba zan baka ka je ka bincika a yanzu. National Health Insurance, wasu shekarun da suka wuce,
wato tsarin inshorar kiwon lafiya ta ƙasa,
shekarun da ya wuce da sauki, amma a yau wani kwanakin bayan da ya shiga tsare-tsaren da ake yi da jagorancin na nanatawa da jagorancin Dr. Mahmud Bawumiyar da new CEO da ke yanzu na National Health Insurance, an yi tsare-tsaren da waɗanda providers, na ka ce providers kamar waɗanda suke ba da magunguna in kaji ko asibiti ne ko pharmacy, an zauna an yi tsare-tsare da su. Abin da yawanci yake kawo wannan abin rashin biyansu da sauri. In ka zo sun san cewa maganin nan mai tsada ne, ba za su samu a biya su da sauri ba, sai su ce ma babu. To yanzu tsare-tsaren da ake ko last month, watan da ya shige, an biya kusan kowa wanda gwamnati suke bin gwamnati bashi. To in an biya ka, to a tabbata cewa in ka zo neman wanda maganin ka samu, na ɗaya kenan. Na biyu, list of magungunan da National Health Insurance suke aiki da shi yanzu an buɗa, an ƙara wasu classes of drugs a ciki,
wato an ƙara wasu magunguna da adaba ba su cikin tsarin. Na'am,
farko na sickle cell, da ciwon sickle cell,
ciwon sikila
ba maganin su, amma yanzu hydroxyurea an ƙara shi ciki, prostate da babu shi yanzu an ƙara, in fact dialysis da ake kuka kai yanzu is covered under health insurance,
wato jinyar da ake ma masu cutar koda.
To yanzu yana cikin covered under health insurance, ko a turai ba haka bane, ko a turai sai ka biya, kai zaman America kake yi. To a Ghana is free, covered under health insurance,
wato in kana cikin tsarin inshorar kiwon lafiya zaka samu wannan kyautar,
zaka samu dai kana da card dinka. Yanzu card din kuma ba irin na da bane, a ce in kan renewing sai ya dauki kwana wata uku kuma ne then and then kana renewing sai ya fara aiki kenan
to bari mu koma ya harkan magunguna suke a kasar Ghana
fa farko sai mu ce godiya ga gwamnatin New Patriotic Party NPP da jagorancin Dr. Alhaji Mahmud Bawumia abin ne sai nace haka sun taka rawa na huskan lafiya balle dai huskan pharmacy practice wanda shi ni ne shugaban wannan hukuma na farko in kaje asibiti a da haka maka takardan magunguna wani lokaci in ba samu maganin a asibiti ba sai ka rasa ina zan je neman wannan magani kuma mara lafiya na kunce yana neman wannan maganin yayin amfani da shi haka zauna aka yi tunani aka ce a ya kamata tun da yanzu ana era of digitalization ne a dauki na'ura a develop na'ura wanda zai iya gwada ma kana fitowa an ka dora maganin prescription din cikin wannan phone din zai gwada ma asibitin pharmacy da zaka yi ka samu wannan
wato an fito da manhaja ce wanda idan ka saka sunan maganin a manhaja zai gwada ma inda zaka je ka samu maganin
haka ne na biya ne ka iya ka biya da mobile money ka ina insurance ne a wajen su takardan sun tura ma health insurance naka ne kawai a kawo ma maganin ka ba sai ka biya komai ba kuma duk inda kake a kasan Ghana wannan abu na aiki
to akwai mutane da su ba su san ma harkan waya ko harkan computer ba irin haka tauya za su iya sauci amfanin wannan tsari da gwamnati ta kawo
ai wannan an yi wannan tsare-tsare phone ɗinka ba smartphone bane kowane irin phone ne akwai code da aka bayar kana buga wannan wannan lambobin da aka bayar kana bugawa sai bude ma wannan kofin ka iya ka shiga ba lalle shi da smartphone kadai ba
to ma da Allah gaida Dr. Abdul Rauf tsohon shugaban hukumar ba da lasin magunguna a kasar Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Hassan Maina Kaina da shirin mu na gaba
Masu sauraro Hassan Maina Kaina ke muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba yadda ƴan ta'adda bisa babura da dama suka afkawa sansanin askarawan Guard Republic dake garin Ikinawan akan iyakar kasar Niger da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali Toma Dalla a tsakiyar wannan mako ne waɗansu ƴan ta'adda akan babura da motoci suka afkawa sansanin askarawan Guard Republic dake garin Ikinawan akan iyakar kasar Niger da Mali a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa kuma an yi bata kashi sosai inda askarawan kasar suka gasawa ƴan ta'addan aya a hannu inji Hassan Bako na kungiyar farar hula reshen jihar Tawa
lalle akwai mutumin wanda da yagga yawan mutuna na ƴan ta'adda ya kire Brigade Chef wani na garda wanda ke cikin sojojin da annan Ekinewan da sauri suka shiga suka dama damar yaki ko da waɗancan suka zo gaskiya sun tarda sojin mu shirye sun yi aiki wallahi dan sun kashe ƴan ta'adda da dama dan shi mutunan mu yace yana ganin su lokacin da suke dokal gawaye na tantanin su suna kada cikin motar guard to sun tafi da motar guard da gawayen su ciki
har dai zuwa wannan lokaci ana ci gaba da dakon sanarwar hukumomin kasar game da samun alƙaluma da ma samun ƙarin bayani game da abin da ya faru a garin na Ikinawan tsakanin askarawan kasar da ƴan ta'adda CD Muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin ya ce sojojin kasar sun taka rawar gani domin sun kare mutuncin kasar su tare da bayyana cewa kura ta riga ta lahwa a yankin kuma kowa na ci gaba da harkokin sa yayin da aka ƙara tura dakaru zuwa wannan yanki
wannan dai askarawa gaskiya sun yi aiki kwarai da gaske abinda mutane wanda dai sun ka mutu ko wanda sun ka hirowi ne wannan dai zaka shiga communique ga na gwamnati
su ƴan ta'adda da ina ne sun ka hito
daga kasa wadda ke kusa gare mu bisa iyaka ne
da an dama iyaka da Mali ne
eh
kuma ana zaton sun hito daga kasar Mali
eh haka nan ne
to yanzu wani hali jama'a take ciki a wannan yanki
yanzu dai hankalin kowa dai ya kwanta kuma a rafarta su mutane sun zo komi ya zo daidai
ke dan gwamnati ta ƙara aika dakaru
kwarai ko
to wannan abin ya faru zuwa wannan lokaci ne ga labarin da kuka samu
karfi 6 na safe kuma abu bai zama ba awa guda duka da awa guda nan kuma sai kace awa 10 ne
ganin cewa mutanen wannan yankin na ci an dan juma ba a kai hari ba ko siyasa tsoro ga zukatan mutane yanzu tunda gashi kuma an kawo wannan hari ba an juma kura ta lahwa
ka san wannan mutane su gaban ne sai kalfin ke su sai ko biki ko mina su suke zuwa babu wanda san lokacin wanda su zuwa
amma dai yanzu ana yacca kowa na harkokin shi
ko mi da ko mina ta yabe dai
an ce an ga manyan tankokin yaki gwamnati ta tura wannan waje da motoci masu rigunan sulke
mutanen nan dai an kai musu ankor askarawa su na can
a cewar abarkola argalales dan asalin yankin dake cikin jihar tawa dake zaune yanzu haka kasar swiss ko switzerland yana da kyau a dauki darasi da ire-iren waɗannan har-hare da aka sha fama da su
da addanci da aka yi jiya a garin 81 tuna ta shemu da wanda aka yi yanzu shekara kamar uku kenan a bakkorat inda aka zo ƙauyuka da ke wurin duka mutanen da ke wurin aka kakkashe su har sojoji ma an kakkashe da dama wurin aka tai da kayan soji cikin shekaran uku ba a ɗauki wasu matakai wanda za a ce wadda ta faru jiya an magance ta mun san ƙasar Niger ƙasa ce mai yawa ba ka iya ka ce duka ka tsare ta amma mutum ya kamata ya rika ɗaukar darasi ga abin da ya faru gare shi
a cewar wani mazaunin wannan yankin Inasan Intama sun daɗe da marabin su a wannan yankin da irin waɗannan hare-hare saboda akwai kyakkyawan alaka tsakanin sojoji da ke aiki a wannan gabar da talakawan kasar da suke ba kariya
wani kokari ne gwamnati kuke ganin tana baku domin ku samu zaman lafiya da tsaro
gaskiya mu gwamnati mun gode mata saboda dare da rana suna harke bisa gare mu kenan zan care Allah ya musu albarka
to ku wani kokari ne kake ganin ku kuna iya ba waɗannan sojoji domin su cimma nasara ga aikin su na tsaron
ƙasa talakawa kokarin su gudan dan sun ga abin da ba su rayu da shi ba sai su gari su fada ma gwamnati kuma gwamnati da ja ta ba da numeruka wanda ya kamata in ka ga abin da ba ka rayu da shi ba sai ka gare su da na sojawa da na gangarmeri da na police ta bada su kenan duk wanda ya ga wani abu sai ya kire su mun akwai wani abu ga soji kusa da rika ko gwamnati kusa da rika sai ka zo ka nuna mata ka ce mata ga abin da mu ba mare da shi ba amma duk ka mun ga tara ka zata in dai ba wannan ba ban gare ta ba sai ka ga abin da ba tare da shi ba ta kai
to wace dangantaka akwai tsakanin ku fara kula da sojoji
duk da mara tare da sai da rana in akwai wani abu sai mu nuna musu haka ya kamata shi ya zama tare
to ana iya cewa kuma wannan yankin naku ya samu sauki irin yanda aka sha wahala da hwama da hare-hare sosai ga yanzu
kamar wanda ne ba a yi marabin mu da wanga hari-hari ma yau ba kowane can wanda ya shuɗe ma mun dare marabin mu shi so guda an kai muna shi nan kamar ɗaya hari-hari nan fari ma sun dare da ide zan ci kowane zaka wani shi kai ko ina ne zaka wani shi kai in duka cikin Nijar kowane waje ne fari ma sha hankali
to ana iya cewa a wannan yanki dai kowa na harkokin shi na yau da kullun tunda ana samun tsaro mai kyau
gaskiya ana samu
kasashen yankin Sahel na IAS na dai fama da ire-iren waɗannan hare-hare a baya-bayan nan abinda masana da dama ke alakantawa da raba gari da ma korar kasashen yammacin duniya tare da korar sojojinsu amma a cewar Alasan Abubakar jagoran kungiyar TLP da ya kasance a sahun gaba wajen ganin hukumomin jamhuriyar Nijar sun kori sojojin yammacin duniya daga wannan kasar suna ganin abin ba haka yake ba
bayan kasar Nijar da al'ummar Nijar gaba ɗaya sun tashi tsaye an ga duk wanda an ka tsammani ake da hujjoji akan suna kawo kasar nan cikin harkar kasa an sallama hulɗa da su sun koma bangaroron su mun yi imani da cewa harura za su karu kuma mun yi imani da cewa idan har mu zamu ya kara abu makoda da kima wanda ba ka muke yin shi abin zai yi tasiri saboda zamu yi sanin me muke yi zamu yi gane ina aka taso ina za a dosa bambanci da lokacin da za ka dogaro da wani zai yi ma wannan alƙibla saman ta muke har yanzu ba wani abu bane wanda zai danganci ko da su wancan soja na kasashen waje da aka yi ba su da alaka
hukumomin mulkin sojan kasar dai na ci gaba da ƙara ɗaukar matakan tunkarar wannan matsalar inda a taron ƙarshe na wannan Alhamis da ta gabata na majalisar ministoci suka ɗauki ƙara tsawaita dokar ta ɓaci a waɗansu yankunan jihohin Difa da Tawa da ke fama da matsalar tsaro
masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma wakilinmu Haruna Maman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
madalla gaida Hassan mai da kaina yanzu kuma lokaci ne da zaku kira ku ba da ra'ayoyinku ko kuma yau kufa na buɗe abin da zaku bayar to mun samu kira daga jihar Kwara wane ne a Kwara
Assalamu alaikum warahmatullahi Bello Garba dina Sokoto Najeriya daga nan jihar Kwara
to Bello Garba bismillah
to ina kira musamman ma ga Hassan tsaro na kasa karamin harsun tsaro da kuma karamin ministan tsaro da kuma harsocin da kai a jihar Sokoto ya kamata waɗannan harsoci su tare irin a ce maka sabon birni da anguwan nan da tsamaye sai da muka duba waɗannan sune ake sune suke dabda irin waɗanda suke haddaba ɗan bindiga ba wai su tare a birnin Sokoto ba kuma wannan nasara da aka fara samu na kashe waɗannan a gaggagan ƴan ta'adda to mun jira shi kware da gaske muna fatar Allah ya taimake wannan sojoji da kuma harsun tsaro da kuma shugabanni da kuma ministoci Allah ya taimake su
to mun gode kware da gaske Bello Garba muna da kira daga Nasarawa ne ne a Nasara
assalamu alaikum
amma wa alaikum assalamu
alaikum masha Allah kana tare da babawo ne mai awogo na nan cikin garin Gitata a nan jihar Nasarawa kenan karo local government hakikanin gaskiya wato ina so na shigo da alfahari da kuma jina ga sojojinmu na nan Najeriya saboda irin kokarin da naga suke yi kuma ina kira gwamnatin Najeriya cikin ma Allah su taimaka ma da sojoji duk abin da suke bukata na aiki albashi su komi nasu da suke bukata kaga wayannan bayan Allah suna da kokarin aikiya da komi to kaga aka ce ka soje yana da bukatan wani abu to kaga akwai hawa matsala ba muna kira ga gwamnatin Najeriya dan Allah da annabi su to da irin wayannan bangaren sannan madalla na hawo gode
mu ma mun gode bari mu je Ibadan a jihar Oyo wane ne daga Ibadan
kuna magana da Rabiu Faya daga Sabon Ibadan jihar Oyo Najeriya
to bismillah mallam Rabiu
gaskiya ya kamata mu jinjina mu ainihin sojojinmu na Najeriya saboda namijin kokarin da suka dauko suke yi yanzu mun tabbatar da haka kuma zahiri ya nuna mana abinda za mu ci gaba da yi musu mu ɗan ƙasa mu ci gaba musu da addu'a Allah ya ba su nasara ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ta'addanci da ake sannan kuma ina jinjina ma ainihin babban harsun tsaron Najeriya General Kisobo Musa akan yadda ya sauki aniya yake kokarin ya tabbatar da cewa an samu kyakkyawan tsaro a ƙasar nan wannan abin da ya kamata mu jinjina mu sojojin mu ne kuma mu rika yaba musu muna jinjina musu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa ni ne magana Rabiu fa daga Sabon Ibadan
to mun gode mallam Rabiu bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa
alhamdulillah kuna tare da Habib Taura
to bismillah mallam Habib
alhamdulillah babban wannan yau ana magana albarkacin baki ne to da haka zan yi amfani da wannan dama in godewa Alhaji Isu Magaji Buki da shugaban DSS retired wanda ya sauka kwanan nan muta jajirce wasu da kokarinsa da ya yi harkar tsaro a ƙasar nan hakika Alhaji Isu Buki ba karamin jajirtaccen aiki ne ba a ƙasar nan kuma fi sabilillahi dole ne mu yi kokari mu ainihin kira ga ƙasa yi koyi da shi kuma ba zan taɓa mantawa da karfiyar da ya mana ba muna tare da shi ya koya mana ajiye aiki a tafi a yi addini a yi sallah to da kuma wannan ba karamin cigaba ne kuma
to mun gode kwarai da gaske mallam Habib Taura bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum salam
na magana da Musa mai gyaran unguwa daga Kaciya
to bismillah malam Musa
gaskiya harkan zaro gaskiya muna jira musu har ga Allah kuma muna musu fatan alheri Allah ya sa su gama da duniya lafiya
amin
Allah ya ba da nasara Allah ya taimake mu gaba da Allah
to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Zamfara wane ne a Zamfara
Sani ce Allah ya tabbata a gare ka daidai wannan lokacin.
Da tare da kai.
Sunana Nasiru Husaini ne Gwando sakataren mabugawa ya ce muku barka da warhaka daidai wannan lokacin.
To barka da duniya na sarinka.
Babana ina. Da fatan alkhairi zuwa ga mai darajar gwamnan jihar Zamfara da dole wandare. tsakani da Allah ga mai gefen tsaro da yake ba fiti ko musamman kai sabon Musa irin kokarin da yake a jihar Zamfara yana mai fatan alkai da kuma shi Dauda na wandare da irin kokarin da yake akan harkar tsaron jihar Zamfara da kuma abubuwa na mun rayuwa a cikin garin Guso da kewayen jihar Zamfara ubangiji Allah ka dauka kake Allah ka sa dukkan gwamnati na rayuwar da yake koyi da wannan gwamnan ubangiji Allah ka taimake shi Allah ya sa ya gama da wannan mulkin ladani
to mun gode bari mu har yau da muna jihar ta Zamfara wane ne mutum na biyu a Zamfara
Assalamu alaikum warahmatullah
Wa alaikum assalam warahmatullah
Kuna magana da Armiya Obaka aikin yaro danga okora na muda
To malam Armiya o Bismillah
Ana ne ina kira musamman ga shugabannin mu na siyasa su ba da irin alƙalin da kun tabo kan al'umma lokacin yake neman zabe muna kira Allah su kuri su sannan alƙalin da kun kai kuma zan cewa alƙalin sun kai wanda ya zan in musulmi kinan ba in musulmi kinan ba ran lahira kuma za ka ware kuma na fatan Allah ya ku gari su alƙalin kin kawo mutane sai ku dace lafiya almaya o ba ta aikin
to mun gode kure ne gaskiya malam Armiya o bar mu je Bauchi wane ne a Bauchi
hello
muna sauraren ka malam
ni ne Alhaji Suleiman Disko bakin kasuwar Gambaki azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi
to bismillah duniya na sauraren ka
yo a wato akan batun yan siyasa irin alƙawarin da suke kai wa jama'a sai a manta da batun alƙawari alƙawari ba abu ne mai nauyin gaske ya kamata a ce in sun yi alƙawari su yi kokarin cikawa ba a zaho mutum ya tafi majalisa ba zai kawo ƙara kansa ba kullum suna wasan ɓoye-ɓoye da talakawa suna fa wannan alƙawari za a kalle su
mun gode ƙwarai da gaskiya Alhaji Sule daga Bauchi bar mu ɗauki kira ta ƙarshe a Kano wane ne a Kano
salamu alaikum baba ku da suna na Sani Bilisi ne da daga Rijiyar Kano Kano Najeriya a yau juma'a ne yau na kan da wannan ranar da ta musamman salatu su muna so da yawa mun yaba wa jama'a da salon da muna ta ta ubangiji Allah ba ta nasara wannan abu da ta dan shi ubangiji sai ta Najeriya kuma da izinin Allah zai ta addu'a muna fata ubangiji Allah ba ta nasara ke da cin su sai ne su gari da lokacin su
to mun gode kware da gaske da wannan kira ce kuma muka kawo ƙarshen daukan waya to da haka ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice
to baba a takaice rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce Isra'ila da Lebanon sun yi musayar kai hare-hare ta sama akan iyakar arewacin Isra'ila a yau Juma'a a wata musayar wuta mafi muni tun bayan barkewar rikici a Gaza sama da watanni 11 da suka gabata shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta faɗa a jiya Juma'a cewa kungiyar tarayyar Turai na shirin baiwa kasar Ukraine rancen kuɗi dala biliyan 39 domin taimakawa kasar sake gina tattalin arzikinta da makamashi wanda Rasha ta wargaza von der Leyen ta bada sanarwar ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Kiev tare da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky wani sabon fada ya barke yau Juma'a tsakanin dakarun neman yanci na Syria da ke samun goyon bayan Amurka da kuma dakarun gwamnatin Syria da Iran ke goyon baya a lardin Deir ez-Zor da ke gabashin kasar kamar yadda majiyoyin yaɗa labaran kasar suka ruwaito shugabannin kasashen duniya sun hallara domin taron su na shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya da za a fara a ranar Lahadi kuma batutuwan yaƙin Gaza da Sudan da Ukraine su ne suka kasance a sahun gaba mahukunta a Kentucky sun ce an harbe wani alkali a wata karamar kotun da ke gundumar Kentucky a cikin zaurin kotun da ke yankin ana tuhumar jami'in 'yan sandan yankin da laifin kisan kai gwamnan jihar ya ce an harbe alkalin har lahira a jiya Alhamis a cikin ofishinsa 'yan sanda sun ce jami'in dan sandan ya bude wuta ne biyo bayan wata takardama da ta tashi
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aikin ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Murtala Faruk Sani na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyarmu ta wannan dare wato Miss Kila baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a kwana lafiya assalamu alaikum